taron manema labarai da wasu ƴan kungiyar ta arewacin Najeriya suka gudanar. Wasu sun yi bada matakan da ake dauka na tabbatar da tsaro, yayin da wasu kuma ake kushewa. A kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa ya mika rahoton sa, inda kuma yace ya samu sarakuna da iyayen kasa da ma sojoji da ƴan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar. To koya ƴan arewacin Najeriya mazauna Lagos suke kallon wannan lamari. Alhaji Umaru na Gogo Sokoto shine sarkin kasuwar Adaba dake Lagos.
A wannan bayani na tsaro a arewa, wato gaskiya abin ba bai da ma baya mu da sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewar tsaro ko ina, saboda ina ganin in baka manta ba yawancin law enforcement agency namu ko kuma sojojin mu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala, yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa. Idan aka ɗebi ƴan arewa, yanzu kamar mutanen Kano, aka ce Kano an samu matsala, aka ɗauki mutanen Kano aka kai wurin nan, mutum ya san uwa ce za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayin shi za a kashe, duk da ya san duk Najeriya ne. To wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga dan arewa mutum nawa ne, dan Kaduna mutum ne, dan Kano mutum ne, dan a diba akai su can wuraren su, ka gani wallahi wannan abin zai faru ba. Sannan basarakin da aka hada kai da shi aka yi, aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi, wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba daya. Sannan wayannan jami'an tsaro da nake ga maka wayanda an ce da su ciki, kin ka duba, in wallahi ka duba ba za ka iske ƴan jihar ne ba.
Kuma sauran ƴan arewacin Najeriya mazauna birnin na Lagos zai ba ba su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da harkokin tsaron a yankin arewacin Najeriya. To sai dai a ta bakin wasu ƴan arewacin kasar irin su Malam Bello Lukumanu Dan Sado, akwai bukatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar, domin ci gaban jihar ta Zamfara da kuma yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Da jihar Zamfara da jihar Katsina da ma jihar Kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu, har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro. Fabian Chiprom, Murya Amurka daga Lagos.